sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Miki ka muku wannan shirin a yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke mara baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuƙi da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka. A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva ya sauka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da ƙasar Jamus. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki hanbararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani bincike ya nuna cewa ana samun karuwar masu larurar tabin hankali a Najeriya. To ko me ke kawo hakan?
Abun da ya fi kawo wa'annan a yanzu zamani ne yanzu matsalar ta'amali da mugayen kwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu wuya na rayuwa, wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta.
Haka kuma yayin da matsalar rayuwa ke ci gaba da tayar da hankulan al'umma, wata majami'a ta tallafa wa al'ummomi wajen duba lafiyarsu da ba su magani kyauta.
Jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti balle biyan magunguna, yace wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna kyauta.
To kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke mara baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuƙi da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama a kan tekun Bahar Maliya, inda akalla harin ya afka a kan wani jirgin ɗaukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Houthi suka riƙa kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun na Bahar Maliya, cewar ma'aikatan tsaron Amurka. Jirgin ruwan Amurka mai sunan USS Kearney ya riƙa kai ɗauki a wasu lokuta, inda ya harbo jiragen Houthi marasa matuƙi da suka riƙa auna inda jirgin yaƙin na Amurka yake. Ma'aikatar ta ce USS Kearney, wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami, ya harbo 2 daga cikin jiragen marasa matuƙi a wani yunƙuri da ka iya ta'azzara ƙaruwar hare-hare na ruwa a yankin gabas ta tsakiya da ke da alaƙa da yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas na tsawon kusan watanni 2. Ba a rai lalata jirgin ruwan na Amurka ba. A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya sauka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da ƙasar Jamus a shekaru 8 a ƙoƙarin da manyan ƙasashen Latin America da Turai suka fara na wato masu ƙarfin tattalin arziki ke ƙoƙarin farfaɗo da dangantaka tsakaninsu. Tun bayan da ya sake koma bisa karagar mulki a watan Janairu, Lula da Silva ya riƙa kara da ƙasashen duniya da zama maido da martabar Brazil a idan duniya bayan shekaru da aka shafe na maida ƙasar saniyar wari a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyar sa tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro. Ana sa ran Luiz Inácio Lula da Silva ya ci abincin dare tare da takwarorinsa masu sassaucin ra'ayi da shugaban Jamus Olaf Scholz kafin taron tuntuɓar na yau Litinin. Shugaban Scholz na Jamus shi ne shugaban ƙasar waje na farko da ya zarci shugaba Lula a Brazil makonni kaɗan da rantsar da shi. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki hanbararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum sannan su bar shi tafi zuwa wata ƙasa, cewar ministan harkokin wajen Najeriya. Yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabantar ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ko kuma CEDEAO, wadda ta zarga wa ƙasar Niger ɗin jerin takunkumai sakamakon juya mulkin na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. Ƙungiyar ta ECOWAS ko CEDEAO ta riƙa neman a gaggauta maida Bazoum bisa kan iko, haƙar da ta gaza cimma ruwa, inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru 3 masu zuwa ne za su maida ƙasar ga mulkin farar hula. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Hawwa ta sake dawo da labarai, kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda masu ruwa da tsaki a fannin larurar taɓin hankali suka gudanar da wani taro don tattauna ƙalubale tare da neman hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta dake janyo karuwa masu larurar tabin hankali dake neman zaman ruwan dare a Najeriya. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
Wannan taro da gudanar na kwanaki shida a garin Maiduguri a kuma asibitin masu tabin hankali dake garin Maiduguri yayi nuni da cewa akwai karuwar masu tabin hankali saboda dalilai daban-daban da jama'a ke fama da shi da yada da shaye-shaye da matsalolin damuwa da ma wasu matsalolin na gado. Professor Tai James Obindo shine shugaban wannan kungiya wanda ake kira Medical Directors na asibitocin da ke fama da masu tabin hankali a Najeriya da kuma ya karanta bayanin bayan taron kamar haka.
Just about 25%. The insurgencies, kidnappings, and all that, the figure had increased.
Yace akwai kididdiga kaman kashi 25 da aka bayar a kasar gaba daya kuma shekaran 2026. Yace amma saboda wannan ta'addanci da kuma batun garkuwa da mutane da ma sauran tashin hankulan wannan kididdiga ya karu. Professor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu tabin hankali dake garin Maiduguri wanda kuma yayin garin haske game da bayanin taron nasu kamar haka.
Ina so in bada dan takaitaccen tarihin wannan kungiya. Ya kai shekara 60 tun kafa Najeriya da ake da wannan kungiyar. Sannan kuma lokacin da aka fara aikin jinyan masu tabin hankali ko na kwakwalwa a Najeriya, mun gaji dokoki ne da shugabanninmu na mulkin mallaka suka bar mana. Alal misali, mara lafiya na kwakwalwa ana mishi gani ne da kyama da tsangwama. Sannan mara lafiya na kwakwalwa sai kaga an daure su da chain wasu kuma a kai su waje da ko dabba ba zai zauna ba. Wannan sabon tsarin kundi yana nuni ne ga a karrama dan adam wanda yake na kwakwalwa, sannan kuma yana nuni ne da a kare haƙƙin shi. Ka san shekaru kusan 15 da aka yi wani bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane mutane biyar na dan Najeriya yana da dan matsala. Wannan matsalan ba yana nufin bane mutum ya kasance ya zare gabaki daya ko ya zama hukaci. Yana nufin alal misali ba za ka samu barci ba, yana nufin alal misali kullun kana cikin gaba da tashin hankali, yana nufin misalin alal misali abinci ba za ka ci yanda ya kamata ba, sannan kuma gaba da ki dai ba ka samu kwanciyar hankali. A cikin shekaru 5 zuwa 6 da suka shige an samu karuwan yawan mutane da suke fama da irin wayannan cututtuka
kaman kunyi da hankali da wadin jinsi ne suka fi yawaitan fama da wannan matsaloli ko mata ne ko maza.
Mun yi la'akari da jinsi da suka fi kamuwa. Alal misali wajen cuta na damuwa ko depression mata sun fi kamuwa da wannan cuta.
San kare da ƙarshe kamar kun yi la'akari da mutanen da suka fi kamuwa da wannan wani irin abubuwa ne yake kawo musu irin wannan cututtuka na tabin hankali a cikin maza da mata?
Na mun yi la'akari ban abun da yake kawo wayannan a yanzu zamani ne yanzu matsalan ta'amali da mugayen kwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu wuya na rayuwa, wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta. Alal misali kawo mai na rayuwa yayi tsada, samun kuɗin la'akari shi yana da wuya, yadda komai farashin komai yake haurawa a dukkanmu magidanta ne. Sannan na biyu mun yi la'akari da cewa akwai matsalar rashin aikin yi. Za ka ga mutum zai gama makaranta yana da duk wani ababen da ya kamata ya samu da za a yi aiki, sai ya kasance cewa ya kwashi shekaru fiye da 10 baya da abin yi. Duka wannan ababen mun yi la'akari da su.
Professor Ibrahim Wakawa kenan, shugaban asibitin masu tabin hankali da ke garin Maiduguri, ke karin haske game da matsalar masu tabin hankali da kuma hanyoyin da za a magance wannan matsala. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falastinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin, yayin da yaki ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaida wa Falastinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukanku da na iyalanku. Tunda dai dama tun a farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ilan ta umarci Falastinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin. A Washington na ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin. Isra'ila ta umurci Falastinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin Khan Yunis da su san inda dare musu, inda suka doshi sansanin da ke Al-Mawasi mai arzikin noma da tuni riga ya cika ya batse da ke kusa da kogin Mediterranean. A jiya Lahadi ne jami'an ƙasar Ukraine suka kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun Rasha sun kashe sojojin Ukraine da suka miƙa wuya bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojojin Ukraine a jikinsu. Ofishin mai gabatar da ƙara ya yi ƙarin haske ta kafar Telegram a jiya Lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin Rasha sanye da kakin soji suna harbin wasu sojoji sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine da ba sa ke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya. Faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar Asabar a wata kafa sadarwar tashar Telegram da ake ce ma Deep State da ta yi suna a ƙasar ta Ukraine da ke bibiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka miƙa wuya, ɗaya daga cikin su hannun shi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda ya kwanta ƙasa kafin wani rukunin sojojin Rasha su bayyana su buɗe musu wuta. Rasha dai bata ce ufan ba game da lamarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da ake fuskantar wani yanayi na kuncin rayuwa a Najeriya, majami'ar CAC ta tallafa ɗaruruwan mutane ta hanyar duba lafiyarsu tare da basu magungunan da suke bukata don samun musu da ɗan sauki a wannan rayuwa. Ga wakilin Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Church in Christ Apostolic Church CAC ta taimakawa ɗaruruwan mutane musamman talakawa da magunguna na cututtuka iri daban-daban bayan da likitocin cocin suka binciki lafiyarsu a filin wasar Obafemi Awolowo Stadium da ke Ibadan. Shugaban cocin CAC Pastor Gbolagade Jacobs ya ce sun yi la'akari da yanayin ƙasarmu na rashin kuɗi ga jama'a kuma ga wahala.
When we look at the situation of the country, see how people are suffering, and it's not just only that people are suffering not just to eat. We could see that the health of our people is really, really poor. It's really bad.
Pastor Gbolagade Jacobs ya ce da suka lura da halin da ƙasarmu take ciki, suka ga mutane suna wahala, ba wai suna wahala saboda abinci bane, sai suka gano cewa lafiyarsu ma ta taɓarɓare, abin baya da kyau, jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti bale biyan magunguna. Ya ce wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna kyauta. Pastor ya buƙaci jama'a da suka same zuwa wajen binciken lafiyarsu kuma aka ba su magunguna da su yi amfani da su kamar yadda likitoci suka tsara musu. Babban likitan da ya jagoranci aikin binciken lafiyar jama'a da ba da magunguna, Dr. Doze Kosoko, ya ce a sakamakon irin halin da ƙasa ke ciki, mutane da yawa idan jikinsu bai taɓu ba to ƙwaƙwalwarsu ta taɓu. Ko da yake mun sa'a, Allah ya taimaka mun binciki lafiyar mutane da yawa, mun ba su magunguna.
Because of the prevailing situation, especially in the country now, many people, if they are not physically affected, they are mentally affected. God help us, we've been able to, you know, attend to quite a number of people.
Wata da aka yi wa binciken lafiyar ta, kana aka bata magunguna, ta nuna jin daɗi da godiyar ta ga cocin CAC.
Suna na Abose Tijegede, Pastor Gbolagade Jacobs. A ba ni amfani da wani doctor a wurin church na. Yi checking blood, ido na, an ba ni magani, different magani, akwai wani na ruwa. An ce ina gama da magani ya kare ndawo a wata daya, zan ba ni wani kuma. Pastor Jacob ya yi jeje, ngode. Ngode da pastor da doctor sun ba ni duka alasa albarka.
Da aka checking jikin ki aka baki magani, ke ji daɗi?
A na yi daɗi, aya isusi. Magani ya kare ya ce in zo karba wani kuma.
To me za ki gaya ma wannan pastor da wannan church na CAC.
Allah sai bada albarka. Ngode pastor, ngode doctor, ngode church CAC.
An dai dauki kwanaki uku ana binciken cututtuka da lafiyar mutane kamar hawan jini, ciwon ido, ciwon suga da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambol. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 125 zangon FM. A nan Washington DC agogo na cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Yanzu kuma sai mun hada shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum da bukarin take haƙin dan adam. Cikin shirin za a ji yadda ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rijista CAC da kai shagalin samun sabon shugaba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Kunal. Sabon shirin zai duba dalilan da ke bayyana da naboyi da suka sa ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rijista ta Najeriya Corporate Affairs Commission suka yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa tsohon shugaban hukumar Barista Garba Abubakar Sabon Wa'abi bayan shafa shekara 3 da wata 9 kan kujera. Hukumar yiwa kamfanonin rijista na daga cikin manyan cibiyoyin da ke samawa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira dan haka ake daukar duk wanda aka nada shugaban hukumar da cewa ya samu wuri ko ma'aikata mai tsoka. Yayin da ma'aikata a hukumar sufuri ta birnin Abuja suka yi gangami tare da fashewa da kuka dan takeicin yadda minista wuke ya cire daraktan su tare da wasu daraktoci na sassa 21. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanin rijista sun yi dafifi a gaban ofishin hukumar a unguwar Maitama inda suka yi tarayyaraye da bushe-bushe dan murnar rabuwa da Barista Abubakar. Shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali a gaban hedkwatar hukumar Abuja kuma Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu za su iya fatan samun ingancin aiki. Yana mai suka tsohon shugaban da son zuciya da danna haƙoƙin ma'aikata.
Wato har da Allah ranka da yau yana daya daga cikin ranan da nake farin ciki sosai ba dan wani abu ba dan adalcin da shugaban ƙasar Najeriya President Bola Tinubu ya mana a Corporate Affairs Commission. Allah ya darbe mu da wani wanda ya fi kusan ya fi kowa moran Corporate Affairs Commission. An dafa masa mai duk gatin da kasai na yi wa mutum ba wanda ya taɓa samun gata ya shi ba. Da muna tsammani an zaba daga cikin gida an ba shi shugaban ma'aikatanmu akan ya san matsalolinmu za mu samu alheri abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su. Sai Allah ya rahama da shi din ashe Allah ya rahama baƙin hasadibin mugu ne wanda ba su ga cigaban wani. Dan an takaita maka ko kyakkyawar riga ka saka ka dogune saka zan abokin gabansa. So ya ina daya ya tukunna shekara 13 ko bada face commission bata taba samu karin salari ba sai dai ragewa. To mun ta korafe lokacin gwamnatin Buhari ga daren sa akwai wani yaron da ke cikin baro wanda shine biyan Buhari tunde duk ba da kalan da yayi wannan tunne shi yake zuwa ya ware masa ya hana koransa. To Allah ya kama ni gwamnati mai jin magana mai jin kukan jama'a gwamnatin Bola mai jinku Allah ya sa ya kore shi kuma ya kawo mana shugaba da yake mata shugaba matashi.
Shi ma ma'ajin kungiyar ma'aikatan kamar Shamsuddin Umar Dungus ya ce tsohon shugaban ya soya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sunana Comrade Shamsuddin Umar Jongur, ni ne treasurer na ma'aikata ma'aji na ma'aikatan da union na ma'aikatan registered company. Alalalika hakika muna murna ne da canjin shugaba da muka samu. Shekaran mu 3 da wata 9 muna cikin kurkuku, babu karin girma, babu walwala, babu wannan taimako da ake yi na bawa ma'aikata bashi. Babu duk wani abu na ci gaban ma'aikata a karkashin mutumin nan. Har yanzu maganar da ake yi daga birnin Kebbi na shigo ni ne ma'aji amma ya tura ni birnin Kebbi shekara na 3 da wata 8 a birnin Kebbi tunda ya zamanto yana yaki da ma'aikata ya tura ni birnin Kebbi yanzu daga birnin Kebbi ne shigo
wani laifi kai ko kuma da wani laifi aka same ka aka tura ka can Kebbi
wallahi ban yi laifin komai ba ka hasalama da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi sai dai in tashi in yi bacci in zauna ba aikin yi kuma mu dukkan mu da ya tura mu birni ya yi mana transfer sama da mutum 50 ba mu da aikin yi ya hana mu schedule yace zai yi ba da ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki shi yasa yanzu muke murna zamu zo mu kawo taimako mu gyara gidan mu din da aka lalata mana
wato ko wata matsala yawanci za a yi fatan sauyin shugabanci zai iya kawo wata nasara sai ya zo ga kuma wata kila gara maje da hukumi sa kuke ta murna haka
eh to wallahi ni dai na ga mutane a duniya na yi aiki da su amma ni ban taba ga mutum irin Alhaji Garba Abubakar ba mai hasada mai hana ci gaba mutumin da riga in ka canja sai ya tambaya ina ka samu kudi wallahi ban taba ga mutum irin shi ba to fatan mu idan Allah ya cire maka mutum irin wannan bayan tsanani inji ubangiji sauki na zuwa so muna fata sauki ya same mu insha Allah
shi fa dan gidan Abubakar ta fa balewa ne ma gaba daya
to bari in baka wani labari da ya faru a inda aka taimaka mishi aka cewa wadda za su taimakawa wannan mutumin ba mai son jama'a ba kar ku taimaka mishi sai wanda shugaban ya ce musu wai IG kan tafa balewa ba zai ki mutane ba budan bakin jama'a da ke zaune fadar sa sai suka ce ranka daidai dan annabi Nuhu ba zai shiga aljanna ba sai ya ce na yarda to kuma gashi nan Allah ya tabbatar da abin ya faru duk inda shugaban nan yake ya ji ni in ya ji ni ya san cewa an yi haka a fadar sa
ma'ana ku dai kuna ganin alakarsa da shi marigayi sa Abubakar tafa balewa bata amfane shi
ba bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan Abubakar tafa balewa Allah kai masa rahama mun san zuriyarsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba shine kadai amma wallahi muna daraja gidan nan muna daukaka darajar kullum muna yi wa Abubakar tafa balewa Allah ka kai haske kabarin shi amma shi Alhaji Abubakar Garba muna da addu'a gare shi guda daya abinda yayi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi in yayi mana alkhairi ya ce amin
Mudiya Amurka ta tuntube yaji Abubakar dan jin martanin sa inda yace ba zai ce komai ba amma yayi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda yake aiki dan haka a tuntubi jami'an labarin hukumar ga yar amsar da ya bayar
yaji haja kun abin da kai a kasan nan wani zai yaba maka wani zai ke tsare maka duk records duk aikin da nayi duk actions na wanda nayi I did in official capacity kin gane so kuma all my actions are documented in my those allegations against me they are all documented so kai akwai investigation agency me a baya ba su kai ba ba wurin da ba su kai ni ba a baya bayan da ba su je ba sun yi petition presidency ne EFCC ne ina ne duk an bincika nothing could be found against him so ni ku samu official spokesperson I'll send you his number
jin haka ya sa shirin ya tuntuɓi Rashid Mahi jami'in labarin hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangan ma'aikatan ya yi
ta wannan hukumar ta ce fita da ma'aikata wajen sama da 1,000 kuma da ka zo bai zama da kaga ko da 200 ba a cikin sama da 1,000 ne to kuma duk wanda aka ce ya yi shugabanci musamman a matsayin na shugaba na irin wannan hukuma da sai ke da girma kamar CAC zai yi a ce kowa ya so abin da ya yi amma mutanen yan Najeriya da kuma kai kanka ma ka san cewa wannan sun da ya zo a iyakacin lokacin da Allah ya kaida masa ya yi alwa din sai kare a wannan hukuma ya yi namiji kokarinsa wajen gyara ita ayyukan aikace-aikacen wannan hukuma yawanci abubuwa an maida su ana yin ta fannin yanar gizo wanda da ka san yanzu mai kawai ta ce cewa za ka yi kamar kasuwa da cewa amma abubuwa su canji yanzu kana kwanci a ɗakinka za ka yi rijistar kamfani daga ko ina a ƙasan a duniyan nan ba tare da wani ta samu abin nan sannan ba tare da ka yi mu'amala da wani ma'aikacin wannan hukuma ba da can waɗansu daga cikin ma'aikata suna samun dama ina haɗuwa da su kastomomi da zuwa waɗansu na akwai irin abubuwan da ke dama haka da kista daga an kai su yi jiri da suna ba da shaida da sauran sa amma duk wani abubuwan su rabu a gefen mu akwai wurare da dama aka yi signature na ƙarya a zo a shigar a cikin ita wannan manhajar da ya ce ko na wannan hukuma a shigar din a yi sauran kamfani amma yanzu duk wani aka rusu babu to kaga dole ko akwai mutanen da dama wanda yake ba su yi haka ba sannan waɗansu su kuma wani alal misali tana aiki ko alal misali a nan Abuja an ce wato an kai sa ya je ka aiki a Bauchi ko ne yana aiki a Bauchi an ce wato ya zo Abuja sai ta shi ba ta samu sauran duk yana haka to ire-iren su irin wannan da waɗansu ma wanda yake suna da abubuwa da ya shafi maganan suna da kesin su wanda ya shafi suna gaban kaman kuliya ba a zina ba wani ma kaman shugabannin wani shugaban da ya zo ja wani a yanzu haka an ɗan da yana dakatar an dakatar da kima daga cikin wannan hukuma.
Kana maganan Ibrahim Kirfi ne?
Eh to ba dai sai na kira wani suna ba dai amma dai akwai dai wanda zai daga cikin su wanda an dakatar da shi kuma kai in kana so in kira sunan ma zan iya kira Ibrahim.
Eh ka kira suna?
A yanzu haka eh yanzu haka yana dakace a inda nan suna a hukumance hukuma ce ta dakatar da shi ba wai in ji abokan ne dakatar da shi ba. A hukumance ne su dakatar da shi to kaga wanda aka dakatar da shi a hukumance ai na gaba kawai da shi ya zo ya tara wani mutane ya zo ko kuma in ya tara mutanen ma to kaga za ka iya gane dalilin da ya sa.
Wato Rashid Mai kafin ka ci gaba wato abinda suka yi zargi shine shi AG Abubakar kusan albasa ce ba ta yi halin ruwa ba kasancewa da najikan ta ba balewa amma sai ya tsawo gaba da mutane ga ɗaukar gulma kamar mata haka yake.
Ah to gaba da mutane suka faru irin gaba ai gaba jinsi ne to ba san wani irin gaba su ke magana ba idan yana gaba da wani wanda yake sati fayil ai gaba ai wannan ya yi daidai. In ko yana gaba da wanda yake ɓata harkin bai so aiki da kike dai ai wannan yana son bisa ka'ida ko ba gane ba idan yana gaba da wanda bai zauna ya yi aikinsa ai wannan yana kan ka'ida wanda kuma shi ne abin da su ta fara ƙwalewar ma sukan yaƙi da shi a da gaske tsaya kan gaskiya da ainihin riƙon amana ba sa cin amana ba sa abin to shi ne abin da jirgin mai sa kina.
Masararo kun dai je da kaya kuma abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yau sai a kance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu mako mai zuwa yanzu kan a madadin Nasiru Adamu ya laifaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Umar ke cewa kuma kasance lafiya. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To amin don nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici.
To Sarfilo a takaice a jiya Lahadi ne Fantagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya inda akalla harin ya afka kan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Houthi suka rika kai hare-hare akan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya cewar ma'aikatar tsaron Amurka. A jiya Lahadi shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya sauka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil din da kasar Jamus a shekaru takwas a kokarin da manyan kasashen Latin America da Turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na kokarin farfaɗo da dangantaka tsakaninsu. Tun bayan da ya sake komawa bisa karagar iko a watan Janairu, Lula ya rika kara da kasashen duniya da zimmar maido da martabar kasar Brazil din a idon duniya bayan shekaru da aka shafe na maida kasar wasaniyar ware a harkokin diplomasiyya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a ƙasar Nijar da su saki hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi ya tafi wata ƙasar cewar ministan harkokin wajen Najeriya. Yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabanta ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO wadda ta jagawa ƙasar Nijar din jerin takunkumin sakamakon juyin mulki na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum.
To madalla masu sauraro A nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin da masurin shirye-shiryen mu na baya sai a zirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta ni gabatarwa da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Nelson. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.